شو هذا؟
شو كان اسمه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد ابن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى كل من سار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين. أما بعد، يوم ماسو البركة، يوم ماسو درجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا مجونا مرنا دفرين تكي saboda ganin Allah ya ara mana rayuwa mun saki ganin wani wata na Ramadan. Muna murna da farin ciki ganin gashi Allah ya saki ba mu dama mu azinci wata guda cur ganin damun shi. Muna murna da farin ciki ganin Allah ya wanzar da lafiya a jikinmu da kwakwalwa da komai namu don samun daman bauta mai. Ya Allah, me za mu ci? Babu da ma bakin gode maka. Wa in ta'uddu ni'matan la tuhsuha. Muna godiya da sarki buwaye jalla jalalu da ya bamu wannan dama. Wasu ƴan uwanmu da su muka yi wannan azumin bara a yanzu haka suna bayan ƙasa sun koma, mu ma haka za a bada labari mun tafi wata ran. To da haka Allah, muna gode maka saboda wannan ni'ima. Kuma har kullun muna maimaita wannan aya ta bakwai a cikin sura ta 14 da Allah ya ce, wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. In kun gode min zan ƙara muku, in kun butulce min to azabata mai tsanani. Insha Allah ka tsare.
Amin.
Yawwa, masu daraja, yau ɗaya ga watan Ramadan Alhamis, shekara ta 444 bayan hijiran manzo daga Makka zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam. Kuma cikin bakayo 23 ne daidai ga watan uku, watan Maris ko watan March 2023. Ta yau da yake ainihin shi ne farkon zama ɗin, kila mu fara da kamar shimfiɗa. Shimfiɗan nan kuwa zan so ka karanto min tun daga aya ta 183 zuwa da 45 ka tsaya wurin a cikin sura ta 2 dan mu ji me shimfiɗar ta ce. Sannan sai in kulla alaƙa tsakanin ayoyin da hadisai kamar guda 7 cewa idan azumin Ramadan ya zo akwai ibadoji guda 6 da ake so ka kai wasa da su. In ka tsara ibada guda 6 a watan Ramadan da yadda Allah ka hayi, Allah ka samu hayi ya rabbal alamin. To ma fara bani aya ta 10, aya ta 104 Qur'ani. Na san tafsirin mu za mu dora ne daga suratul Ma'ida. Haka dan uwa da nace ka tuna mana bara, nace rubuta kuma gashi Allah ya sa ya tuna mana. Har ma na turanci da muke a asibitin Aminu Kano da ke tiye shi ma ya rike. To gaskiya muna son irin wannan barakallahu fikum. Za mu dora ne aya ta 5 a suratul Al-Ma'ida. To amma kafin ita ga muqaddima, shimfiɗa, introduction. Kuma shimfiɗan na gaya muku daga aya ta 183. Karanto mana arama.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Wannan ita ce aya ta farko, aya 183 daidai a cikin sura ta 2 Al-Baqara. Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Masu imani ake kiran su, muna fata muna cikin su.
Amin.
To da Allah ya kira mu sai ce kutiba alaikumus siyamu, kutiba, an wajabta muku, an farlanta muku, an dokanta muku. Doka ne cewa ku yi azumi. kama kutiba ala alladhina min qablikum, yanda aka wajabta ma wadanda suka zo gabaninku, ashe ba mun ka fara azumi. Sai ce la'allakum tattaqun, la'allakum, da fata za ku ji tsoron Allah. Ashe hikimar wajabta mana azumi shine samar da malaka ta takawa. Ashe in ku har haka ne, to musulmi da zaran azumin Ramadan ya zo, ana so ya zo mutum da ya sabon mutum, canzazze, gyararre, tsaftatacce, miƙaƙƙe, ba malkwaɗaɗɗe ba. Domin hikimar wajabtawa shine ijadu malakati taqwa, ijadu malakati at-taqwa. Wannan shimfiɗa ta farko kenan. To amma tsayatuku, menene azumi? Azumi kana iya fassara shi ta fuska biyu. In ka ce azumi shine kamewa daga komai ka ce ba za ka yi, misali kana iya cewa ni bakina zai yi azumi yau, kenan ba za ka yi magana ba. Falan ukallima al-yawma, sai azumi ta ce a misali. Ko ka ce hannunka na azumi, ko alƙalami ba za ka riƙe ba, ko kuɗi ba za ka ɗiga ba, hannunka na ba. Kamewa ga barin wani abu shine azumi, amma a ma'ana ta harshe. Amma ma'ana irin ta shari'a, azumi ku ji da kyau, huwa al-imsaku an jami'il mufattirat, duk abin da zai sa a ce azumi ya rushe, ka kame gabanin shi shine azumi. Aiki fassara ta biyu suka ce azumi shine al-imsaku an al-akli wash-shurbi wal-jima'i wal-hadayani min tulu'il fajr ila ghurubi ash-shams bi nitil ibada. Sai ka tara sharuɗa guda bakwai: kamewa gabanin ci, sha, jima'i, na'am, kazantar harshe, ƙarya da gulma da sauransu. Misali, tun daga hudowar alfijiri zuwa faduwar rana, abubuwa guda shida ko saura ɗaya da niyyar ibada. Saboda duk shirin nan idan kai ka ce na yi ne kawai saboda ina sha'awa, ba don Allah ne ce ba, a to ai ba ibada kai. Gashi Allah ya ce an wajabta ka yadda saboda wannan umarnin da ka ji ya sa kake. To wannan shi ne azumi. Kuma ya ce ayyamun ma'dudat, ba ci aka yi kai azumin nan kwana 360 shekara, kwanaki ne ke diddigago, duka duka kwana nawa ne? 29 ko wata, yau ba ɗaya ba, da za ka ji kwanan a ce azumi ya ƙare. Haka abin yake malam, kwanakin ne daban tsoro, astaghfirullah. Kamar a nan waɗannan fuskoki naku masu albarka suka haɗu bara, ana tafsiri kamar ƙiftawa, wai har an shekara, astaghfirullah, ba wai ba ne, ai dahi ne ya tabbata. Kasancewa kwanaki na tafiya, ajali na zuwa, tafiya ta ƙarato, iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar, kai shiri, kai kintsi, kai tattali, kai tanadi, Allah ka sa mu dace. Saboda Allah ya ce ayyaman ma'duda, kwanaki ne kiddigi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, duk cikin ku wanda yake ba shi da lafiya ko yana cikin tafiya, to fa'iddatun, na'am, ya sha azumin amma ya rama daga iddatun, kwanaki kididdigaggu, lasaftattu kirgaggu, kwanaki na daban. To kaga azumi ke, kuma ka in ka ɗauki azumi yau, tafiya ta same ka daga Kano za ka tafi wani wuri mai nisa, ka ce zan sha azumi, ba mai ce da kai don me, saboda Allah ya baka lasisin haka. Misali, illa iyaka fa'iddatun min ayyamin ukhra, adadin kwanakin da ka sha to ka rama. Na fata an gane ko? To ka tsallake ka je zuwa ga ainihin aya ta gaba, shahru ramadan, sashi karantawa.
Shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Kuma shin kuma shafa lissum, Allah ya ce watan ramadan. To kaga ya gaya mana shi watan da muke ciki yanzu, ramadan. Kalmar ramadan an ɗauko ne daga ar-ramadu, menene ramadu kuna zafi yace al mustajiru bi amrin inda kurbatihi kal mustajiri min ramda ibn nar al ramda al shahr dusan da wuta ta dafa shi ta gasa shi zafi ana kiran sa ramda saboda watan kanzo musu yawanci lokacin tsananin zafi daga nan sun musu shine wata na tara baya cikin watanni masu alfarma guda nawa ne guda hudu to wannan wata na ramadan idan aka ce ga azumi ya zo to bari ku ji wasu hadisai daga bakin annabi muhammad akan dai ramadan farko ga hadisin abu ayyub al ansari cikin sahihu muslim annabi ce man sama ramadan duk wanda ya azumci ramadan wannan wata thumma atba'ahu sittan min shawwal sannan kawo kwanaki shida na shawwal wata mai kamawa to kana ka siyami dahar kamar yayi azumin shekara guda amma haka sai da aka ambaci ramadan tuku kwana 30 shida a shawwal kwanaki 36 sai ka ce times 10 nawa 360 kuma dama an ce kwanaki 360 ke baka adadin shekaru ka duba wannan lissafi mathematical abin daga baki an sallallahu saboda ka idan ka azumci ramadan din nan yi kokari kuma shawwal in Allah ya rahama kai Allah ya sa mu ga wannan lokaci kawai abin da nake nema a wurin lafazin ramadan ya zo a wurin kuma ayar a kun ji Allah ya ce watan da aka saukar da qur'ani a ciki shine ramadan dai kenan na biyu a cikin sahihu muslim har wayo hadithan abu huraira manzon Allah yace idza jaa ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidat ash-shayatin abu uku yace in ramadan ya sauko to Allah kan ce aljanna duk kofofin ki a bude wuta duk a kulle kofofin me haka ke nufi a nuna maka lokaci ne da Allah ke ji da shi yana kuma ji da mu masu azumin saboda ya kusato mu zuwa ga rahama ya ce to kofar aljanna ma duk a batta buɗe dan da kai aikin samu wucewa kuma ayi recording a ce kai la ilaha illallah la ilaha illallah kofin wuta kuma Allah ya ce a kulle su ke wuta ke tsaya bayina inji Allah kenan misali al'umar annabi suna bauta mini a wannan lokaci kishi sun bar iyalansu da rana sun bar komai don girma na misali ka ɗauka abin da Allah ke gaya ma wuta kenan ke wuta shiga taitayenki an kulle kofofin sannan baƙaƙen aljannu ifritai marada akan ƙuƙume su akan sa su cikin maruruwa da ɗaukarori sannan kai ka rasa abinda za ka yi sai sako ka Allah ya koro maka alkhairi Allahu akbar an buɗe ƙofin aljanna saboda watan da masu azumi sannan a same ka a wani wadi daban kuma gaskiya bai kamata ba bal bai ma halatta ba bal bai ma dace ga mai hankali mai mutunci Allah ya nuna maka soyayya kai kuma ka musa ƙeyar da haka ne malamai suka ce kafin na ci gaba da hadisi duk wanda ramadan ya tsaya yana bukatar ibadodi guda shida na farko ya kare azumin shi kamar yaya suka ce to ai alkhairi irin wannan da Allah ya koro maka duk abu da ka samu mai daraja kana kare shi gida kana bashi kare mota kana bata kare ƴaƴanka haka to ya Allah zai sa a kulle kofar wuta a buɗe kofar aljanna saboda matsayin ramadan kai ba za ka kare azuminka ba dan ka cancanci wancan kofa din ta alkhairi so raka abu na farko ka kare azuminka gabarin ƙarya aha gabarin yi da mutane kar ka taɓa yadda kai da wani a wannan mutum da ma kowane lokaci to amma nan ne tushen da mun shiga Ramadanic University Ramadanic Institute مدرسة رمضانية جامعة رمضانية قل ما نساء زميلات إذا متعني إنك جماعة أنا إي أنا زيك تشك برولي تشكي أنا رمضاني har an ce wanda ma aka zage shi yace bazan rama ba inni sa'imun inni sa'imun inni sa'im ai ba ka sa Allah ne ga dama wasu lokuta Allah ya kebe su da wani yanayi na musamman kamar da ya kebe wasu wurare da mazaya ta musamman yanzu kana da irin Ka'aba ne a matsayin ka na musulmi wajen barna da kana da irin makka ne kana da irin laifin kadari ne kana da irin qur'ani ne saboda haka abu na farko cikin ibadodi guda shida ba azumin ka kariya duk zaman da za ka yi tattaunawa in ba zikiri da ambaton Allah ba surutun duniya ta shiga basko ka sa azumin ka cikin case ka goge azumin kai ma azumin sanfefa ta tas mai laushi a gun ubangi da yake na biyu yana daga cikin ibadar da ba a so ka yi sakaci da shi a wannan lokaci sallar tarawih to ai sallah ce wadda in ba a ramadan ba ai ba a yin ta da Allah ko ana yi da sunan tarawih sai wannan lokaci sallar asham to bai kamata ba ka yi sakaci a ce sallar nan har ramadan ya wuce ba ka yi ko ɗaya ba ka yi cikin jami'i a masallacin unguwar a ƙauyen kar a bar ka kar a neme ka a ƙasa ko ka yi a gidanka babu laifi a ƙashin gaskiya ma sallar nafila a gida ai tafi to amma ramadan ake magana in ka ce kai kaɗai za ka yi shaɗin zai kai ma hari za ka samu kasara don yadda ka sa himma zai sa himma ya ɗana maka ainihin kwari da baka to inda za ka rusa shi zo cikin jama'a har suna cewa a wani karin magana innama yakulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya kura in ta kai hari takan cafki tinkiyar baya ne kar ka zama na baya kar ka yi wasa da ainihin tarawih amma in ka san kana da ƙarfin zuciya kai ba za ka yi a lokaci ba sai cikin dare za ka tashi khalas amma muna maganar kai cikin jama'an nan ya fi maka biyu ke na uku daga cikin abin da ake so ka kare na ibada a ramadan karatun qur'ani ka ga wannan littafin ya Allah babban limami ibnu rajab al-hanbali Allah ya jika shi
amin
yana da littafi mai suna mata'iful ma'arif fil mawasim al'am min al-wada'if a ciki sai da babi babu as-salaf fi ramadan babin da ke magana kan halaye na salaf a ramadan yanzu sai ba da labarin manyan malamai gingima gingima malamai guda hudu yace al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim na'am ya kasance in Ramadan ya tsaya yakan ce inna ma huwa tilawatul Qur'an wa i'amut ta'am ni bani da komai a gaba na kun ga jama'a na yi sallama Qur'ani sai kuma in sa hannu a alju in ciyar ga dabino ga ruwa ga abinci abinda na sani kenan a Ramadan sauran alaƙoƙi na ajiye domin damar da na samu kenan ban sani ko zan gana daga Imam az-Zuhri al-Imam al-Alam al-Jibr al-Nahrir yace na biyu sai ba da misalin al-Imam Qatada ibnu Da'am as-Saddusi Qatada inji ibn yake cewa shi kuma ya kasance fa a rayuwar Imam Qatada shi kullun duk sati sai ya sauka Qur'ani haka yake throughout duk sati sai ya sauka yana neman can tafiya yana farautar wancan gida yana tunanin wancan makwancin la ilaha duk sati sai ya sauka to dan Allah tambaye ku a shekara guda akwai sati nawa ne na 52 to kenan kaga a sati 52 an rubuta mai ya sauke Qur'ani so 52 kaito a wannan satuka mai kai kaje kallon kallon kafa har so 52 a duk sati kana zuwa ina bada misali ko kaje hayaniya ta yi da mutane ko bin gidajen mata a'udhu billah kana neman nan kura kata da ke amma sai ce amma in ramadan ya zo to sai koma yana saukan qur'ani kuma sau uku duk bayan kwana uku in goman karshe kuma ta zo sai koma yana sauka a kullun rana ramadan ji alhamdulillah ibn rajab cikin lata'if al-ma'arif sannan kuma sai ya faɗi malami na uku cikin malaman salaf ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai cikin al-madrasa ɗan mas'ud cikin al-kawafiya malaman kufa shi kuma yana saukan qur'ani a ramadan duk kwana uku saboda watan da an zo goma karshe kuma sai dinga yi duk kwana biyu me yasa muke karanta wannan idan mu na baya mu samu abun koyi daga magabata ba bata lokaci kuma ga sun ga sun tafi Allah ya rahmace su
amin
shi kuma Sufyan ats-Tsauri Sufyan ibn Sa'id ibn Nasru ats-Tsauri ɗaya daga cikin jigajigan ilmul hadith أمير المؤمنين في الحديث شيكما يا كسن شيء رمضان يا زو يكن شيء كوكما أنشي يكن بردوة إبادة نافلة سيرون قم القرآن كوي دكما سن يمجلس كرن تد القرآن وانا أبنى ابن رجل أكيد ابن رجل أدي مصدرين كما الإمام الربيع ابن سليمان المجد الشافعي شيكما سيكي تشوى شيكما إمام الشافعي إن رمضان يسأي أكل ينا سوكم قرآن سوجوني أوتا سنوك يا سو ستة سوجون يا سلام كلا كتير يا هكذا ito ai suna rayuwa a wata duniyar da kai ba da kake rayuwa ciki to sai mu abuta ilimi suka ce to amma kuma ya za ka yi da hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As cikin sunan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita sauka Qur'ani kada ai kasara ai kasa da kwana uku ya suke wasu na da wannan ruwayoyi ba su tabbata ba wasu suka ce a'a ibn rajab mudaqqiqi ne ya san abin da yake faɗi ya tabbata kawai dai abin da suke cewa hadisin abin da ya hana ya zamanto kamar da shi ka'ida kullun sai kai sauka wannan shine abin da aka hana amma a lokaci special occasions irin wannan kaga kana da jimiri in kaga dama kana iso Qur'ani ran ka sauke a ranar guda sau nawa aka shayi kuna jin ba zai yi ba ne ana sallar asubahi ka kashe waya ka sa wallahi kafin kuma za ka sauke Qur'ani mallam himma ce ta yi mana rauni dan uwa himma ce ta yi rauni shagulgula sun mana yawa to ramadan kenan wanda aka saukar da Qur'ani ciki wannan a matsayin muqaddima ne dan mu fahimci falala da alkhairi na wannan hutu Allah ka ba mu ikon kiyaye saboda haka ka kare azuminka sanan na biyu ka lazimci karatun Qur'ani na uku na biyu nace me sallar tarawih na uku karatun Qur'ani na hudu yawan sadaka yawan sadaka na biyar inda hali tashi ka je umra a ramadan Allah ka ba mu halaka saboda alkhairin ba dan kalan bane umra a ramadan sannan na shida sada zumunta koda ta waya ka tura recharge card ga dan uwanka wani ga kati ta kai ziyara gun dangi sannan ya da da'awa yan uwa ga Ramadan ya riga ya zo muna mujuna murna da farin ciki ya Allah bayan ka ne mun taro a ɗakin ka dan kwadayin jin abin da ka saukar daga littafin ka ya Allah abin da ya kawo miki ne Allah mu ji magana ka to ya Allah dukkanin bayan nan naka anan da ma duk inda muke ka biya mu kowa ka
amin
kowa ya Allah da akwai abin da yake jin tsoro Allah kai masa magana
amin
kasar mu Allah ka zauna mana da lafiya
amin
ka ba mu kwanciyar hankali
amin
da haɓakar tattalin arziki
amin
ya arhamar rahimin
amin
mu je zuwa ga ayar da za mu fara suratul ma'ida aya ta biyu al-ma'ida aya ta biyu
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
وانا اتشي آية تبير ديدي اتشكين اتما وانا سورة تبير سورة المائدة Allah yace al-yawma uhilla lakum at-tayyiba a wannan rana ta yau an halatta muku at-tayyibat dadadan abubuwa idan aka ce at-tayyib abu mai dadi a shari'ar musulunci shine abin da shari'a ta yarda da shi mai kyau koda dan danin shi bai maka abaka ba na abinci amma shari'a ta ce at-tayyib idan ko abinci mai dadi ne a kwadan harshe amma kuma daga haram aka samu shi nan ba mai dadi bane koda ya maka dadi a harshe wannan shirme to ina kuma Allah ya hada maka mai dadi a harshe mai dadi kuma a shari'a ya zama nurun ala
nurun
haskakan haskake saboda Allah ta'ala yake cewa a yau an halatta muku abubuwa dadada halattattu yace wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum na'am abincin waɗanda aka ba su littafi su ne Yahudu da Nasara abincinsu ya halatta gare ku kuma naku abincin ya halatta gare su nan muna da waƙafa su wane ne waɗanda aka ba su littafi ai na gaya muku Yahudawa da Nasara Yahudawa su ne waɗanda alladhina qalu inna huduna ilayhi ya Allah mun komo zuwa gare ka Allah ce ya alladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min nas fatamannu in kuntum sadiqin hadu yace wanda suka ce inna huduna sune wasu suka ce an ba su suna ne daga ainihin yahuda cikin al-asbab na fatan gane ko su kuma nasara sune waɗanda ake ce da su kirista waɗanda wasu ke kiransu wai masihiyun kuskure ne kuma wannan suna kuskure ne ka kira kirista masihi ko ka kira christianity masihiyya kuskure ne babba dalili babu nassin qur'ani ɗaya ko sunna ɗaya da ta kira da suna masihiyun abinda Allah ya kira su nasara ba ka da nassin ɗaya ya aka samu wannan su suka shigo da sunan shi yasa babban malami Sheikh Abdulrahman al-Barrak manyan malaman Saudiya ke cewa hadha la yajuz la nusammi bima yuhibbunakum nusammi ma wasamhum rabbuhum abinda ubangiji ya kira su haka zamu kira su nasara ma zaka samu manyan malami suna kira nasara a masila hadha khata mu tsaya inda Allah ya kira su nasara dan mu tafi akan addini ne ko ba zaki bane to masu da'awar bin annabi Isa ku lura da amma karantar annabi Isa ina take a garin su ba ka tambayi duk mai kiran kanshi misali kirinsa idan mutum ya kusanci matar shi me ya kamata yi sai ba shi in aka yi maka haihuwa ikon haihuwa ku me aka ce a yanka ba shi ba za ka samu madadin haka ma sai suke cewa ai an faɗa a cikin taifin Galatiyawa 3:13 littafi ne fa a sabon alƙawari cewa yau ai bin dokokin shari'a ma ai kaskanci ne ai wulakanci ne ai tsinowa ne ma bin dokokin shi saboda a'udhu billah saboda annabi Isa a'udhu billah ya zama tsina ne a madadin mu a cikin Galatiyan littafin su Galatiya 3 sai ka duba tare da annabi Isa ya faɗa a wurin a cikin jadin da yake cewa kar ku ɗauka na zo ne in rusa dokokin da annabi Musa ya kawo in tabbatar da su to su ake kira Kirista daga Christ wanda wannan sunan wani mushriki ne mai ba da sunan sunan shi sarki Agrippa pagan ya ba da sunan to kaga ta yaya zaka haɗa wannan da musulunci wannan asali daga Allah inna dina indallahi ملت أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس تو يهود النصارى تو سوكي ترسو أهل الكتاب سوى الأنباس للتافي أما سكة تنزى سكة مرني سكة تنزى أبن الله سكة إنا فاتح عندني هو
نعم
سوى ذاك الله تعالى يشي abincin waɗanda aka ba su littafi halal ne gare ku ko ma na kwalle da musu to da wannan ne wasu ke cewa ashe idan lokacin kirsimati suka kawo abinci suka baka sai ja maka wannan aya ta biyar Allah ya ba ya ce abincin su halal ne gare mu ba na mu halal ne gare su ya ce eh amma wanne ne abinci alade ma abincin su ne sai ka je ka ci a jos mushi ba suna ci ba a murɗa kan dabba ana kiran suna Allah Allah mai ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar duk abin da suka ci in ba kiran suna Allah to ba su kira ba amma abincin su ashe abincin su da malamai suke nufi abinda ainihin yanka bai shafe shi domin ka ce hadda yanka to ba su kira sunan Allah ba mushe ne kuma hurimat alaikumul maita mushe halharar ne gari to shi ya ce wannan mushen nashi ne baka kafa da ra'ayi sai ka kalli nassoshin qur'ani ka fito da hukunci ko haka amma misali kana da aboki bai yahude ko kirista ya baka misali pure water ya baka abinci indomin babu yanka ciki wanda ba kira sunan Allah ba ka ci shi hane an mari'a ɗaya na biyu duk abincin shi da ke da alaƙa da bukin shi na cewa bikin ranar tunawa da Allah ne la ba ka ba wani abinci saboda ka san nassi da kyau kar ka je ka ɗauki nassi ka kai shi inda bai kamata ka koma zuwa ga bayanan malamai akwai sabani tsakanin ma'abota ilimi amma magana ar-rajih mafi rinjaye shine abin da muka karanta abincin waɗanda aka ba su littafi halal ne gare ku na kuma halal ne gare su na fatan gane ko wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna ghayra musafihin wala muttakhidhi ahdan haka kuma ya halatta ku auri mataye katangattattu mace katangattata ita ce wace me kamun kai karka auri mace wadda take fasika mai kallon jikinta mai karuwanci saboda ana jin tsoro kada wannan yayi naso ga ƴaƴanka saboda barewa ba ta gudu ɗanta ya rarrafe kuma inda baki yake kat nan ya wuke shi ba haka je ka nemi mutum musina kabila taqiya khashia abida mu'mina muniba kuma da yake cewa in zaka aure karka aure mannana da hannana da shaddaqa da khallaja da kuma wallaja saka ne san nan kuwa a fasara kuwa bashi karka aure mannana wace mai yawan mannu gori nan da ka aure ni baba bana ne sai muka mota ba mannana aga ba ido ce mannana haka kuma hannana mai yawan alhanun zuwa tsawon min tace Allah sarki lokacin ina gidan wani abinci sai na ture amma yanzu a gidan da shi hannana ke mai yawan nuna tausayi da kauna wanda ya wuce kai zaka dura haka kuma karka aure ainihin haddaqa allati tuhdiqu an-nazara ila ar-rijal mai yawan kafa maza ido kihu kawai wuce ta kalle shi haddaqa ke mannana hannana haddaqa shaddaqa miyon surfa kuma ku fito in ta fara surfa miji da zagi a uzu billah Allah ya kiyaye ta da shaddaqa har san ta baki kamar reza sannan kuma kharaja wallaja bin minita da to mace musana da zaka aura ta hada da wadannan sifofin guda katta kasace hannana mannana hadda shadda kharaja wallaja kun fahimta ta kasance kuma musana katangantacciya ba ana nufin musana wadda take karkashin wani namiji ba cikin izin wal musana tun nan sai ta ake ne can an yi bayanin mataye ne da aka haramta aurensu guda nawa ne 15 a cikin suratul nisa kawo min su'aran ma domin saboda mu kulla saboda qur'ani aya kan taimaka ma aya wajen fitar da ma'ana kun gane nan Allah ta'ala ya ce ku auri wanda suke muhsanai ku aura to akwai ci ko da mace musana ce in tana cikin mataye 15 haramun ne ka aure حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ بابوك كنن با ودان نان باكاي دغ جيني ني حرام ني قوريس ود تهيفيكا ان كان اورنت كين أمهاتكم بناتكم يد كان هكا ني سي كوموا عماتكم ير بابانك قنوا خالاتكم yar uwa ko kawun wa banatul akh ya mata na dan uwanka uwa dai uba dai ko uba dai ko uwa dai yayyarsa daga ce ba za ka wa wa banatul ukht ya mata na yan uwanka wannan yar uwanka ce kanwaya uwa dai uba dai kusa ba za ka wa yanta wadannan daga blood relation kenan guda bakwai din sannan sai sauran kuma wa ummahatu nisaikum haka ne kuwa la wa ummahatukum lati arda'anakum madama wa akhwatukum min ar-rida' wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qasasna kana khairan wadannan adadin mata ya haramun ne ka aure su 14 anan ko ince 13 kai in ka ji ayin farko akwai matar da babanka ya aure wala tankihu ma nakaha aba'ukum kaga matar babanka ko ku biyu kuka rige a duniya ba aure taka matar uba ibi zaka ne ita wato ko da wata fiki to sai ka hada da wadannan 13 da kuka ji an gane ko matar da ta shayar da kai nono haramun ne ka aure
ita suke kira
mai kenan foster mother foster
haka kuma duk yarinyar da aka shayar da ku nono tare koda mahaifa dai bata kunsa ku ba
to haramun ne dan yar lokaci ne na rafa
haka duk matar da ta tsuguna ta haifa maka matarka uwar matarka
haba ma in ana da rafi da uwa ake
za ka wato haka kuma rabaibukum yarinya wadda take agola
muna kiranta shamiya
kai ba kai bane ubanta la amma ka auro mahaifiyarta ta taho ta ce ina da yaya ce babu komai ta zauna a gabana to haramun ne ka auro wannan yarinya amma idan ka kwanta da uwa haka Allah ya ce mai Allah ta'ala ce wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bi fa in lam takunu dakhaltum fala junaha fa in lam takunu dakhaltum bi fala junaha sai aka daura maka aure da mace kafin ta tare sai kaga ainihin yatta sai ka ce mata gaskiya wancan na hakuri da auren ki yake nake so zai musulunta?
Na'am.
To
bismillah.
To zaka musulunta ko?
Da.
To zo nan. Barka da zuwa. Kana son ka musulunta? Kana jin Hausa? You don't speak Hausa? Where are you from? From Akwa Ibom. Can you get seated please? Islam means total, mark my word, total submission and surrender to Allah the Almighty. That is number one. And Islam has five fundamental pillars. First, testimony or testification that only Allah has the right to worship. Are you getting me? And you believe Muhammad is his messenger. That is number one. We call this the creed, C-R-E-E-D, creed. Number two, you pray five times a day, in the morning, in the afternoon, in the late afternoon, sunset, late sunset. These are called the five daily prayers that we offer on daily basis. You get it? Number three, you fast in the month of Ramadan. We are now fasting. This is the first day of Ramadan. We are passing through a Ramadanic period, Ramadanic sessions. Okay? As a Muslim, you have to fast. Fasting is to keep away from eating, drinking, sexual intercourse, obscene utterances from the sunset, I mean from the dawn to sunset with the worship of Allah Almighty. Okay? And number four, you give out legal charity, legal and or poor due, known as zakat. Finally, you embark on a journey to Makkah known as Hajj, visitation. These are the five fundamental pillars of Islam. Do you accept them all? Are you sure? Speak now. Don't giggle like this. Speak. Jazakallah khair. Now, I will tell you the word. Through uttering the word, you become a Muslim like all of us here. Say La ilaha illallah. Say. Say it first. After saying, you say your prayer. Let's hear you. Say the word.
La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah.
La ilaha illallah.
محمد رسول الله ما شاء الله This thing you have said, you have uttered to our hearing all means that I believe there is nobody worthy of being worshipped, no deity that should be worshipped but Allah and Muhammad is his messenger. By saying this you become a confirmed Muslim. But let me say, nobody should enter Islam for any other reason. He is looking at something. If one does it, he is wasting his time. Be a Muslim with sincerity, honesty, and totality. If you do it because of something worldly, material, don't waste your time. Muslim should be a truly believing Muslim, a practically practicing Muslim. That is what is needed. Okay? People do come to say, we are Muslims, but they have something in their mind. I believe you are not one of them. But I have to say, because I once lived there in southern Nigeria. I live in south. I have encountered a lot of things like this. So I have to draw your attention by becoming a Muslim. Be determined, be committed, be ready, be, you know. Otherwise your Islam becomes just pseudo-Islam. So this is the word. Now you are a Muslim, alhamdulillah. You can choose any name out of Muslim names for the sake of identity. Which name do you prefer?
Of course, Islam is protected.
Naam?
The name that Islam is using. I may not know
you. Yeah, that's true. You see, in Islam, these names are given for the sake of identity. Like Musa, in Bible, it's called Moses. Isa is called Jesus. Suleiman, Solomon. Salih, Methuselah. Jeremiah, Shuaib. Yaqub, Jacob. And on and on. You can choose out of one of these names for the sake of identity. How we get me? So choose, or Abdullah, servant of Allah. Or Muhammad, the messenger of Allah. Or Yusuf, Abdul Karim, the Salam. A lot of these names can be used by you for the sake of identification. Choose which one.
Choose
Muhammad.
The brother says he has chosen and he chooses. I give you two words. He has chosen and he chooses. Present simple tense in continuation. Because the name Muhammad is the most celebrated name. Arnaz da kansu ka fara suka ce ko san sunan da ake kira irin sunan Muhammad cikin sunan mutane. So now you go and take birth, father clarification comes away after the termination of conception. Now what do you want to say?
What do you want to say about is about my parents?
Okay.
For the first time, when I was out of Lagos State, about 5 months later, 5 months ago, last year, 2022, about 8 years now, I mean, past 8 years, I'm performing fasting, 30 years more, 29. Every day, but I'm not praying.
You were fasting?
Yes, sir. Even now, I'm fasting. Even presently now, I'm fasting. I bought many courses in Kano State since yesterday. Nobody has said to me. I go Israel water in Kano State. Nobody has said to me. Because they don't have accommodation for me. That is their problem. But I'm thinking there is a problem when, as I accept Islam to go back to my home, I may have serious challenges.
Okay. Now, like I've told you, nobody should come to Islam with the intention of looking for something material to be given to you. You become a Muslim with totality and sincerity and honesty, okay? Now, the issue of your parents facing challenges, this is natural. I know of a girl in Ogoniland in River State where I lived once. This girl became a Muslim some 30 years back, I can tell you this. She became a Muslim, her parents, you know, rose up against her. She said, I am going to maintain my Islam, come what may. A small girl. She was adamant, she was undaunted on the belief. So now by saying, you have gone to X, Y, Z, nobody helps you, that is an entirely different story. Our honor now is to give you Islam. This is Kafir Station. We cut you short because of the importance of your coming. Alright? So what is important is, if now you become a Muslim, truly, you go to Akwa Ibom. I can write a letter to anybody I know in Uyo, that your capital, or in Ekwetek Pene, or in Port Harcourt, or in LLO, there is my area. I can give you a letter, hey, take care of this young man. But do it with sincerity. Not because you want someone to give you something. Come on. Do it, Allah will be of your assistance. Don't rely on people. Don't extend your hand to people to give you. They say, he who extends hand to be given cannot extend his leg to a friend. Are you getting me? Concerning his way, you've got there, maybe you didn't go to them the proper way. If I as an imam can write a letter with my stamp to them, they may, it may carry weight. There are chances of them looking and listening to you. Okay, so what is important now for you?